sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Alhamis 24 ga watan Nuwamba na shekarar 2022. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, da farko ga kanan labarai.
Jami'an Ukraine sun yi kira ga duniya da ta dauki mataki kan Rasha saboda har-haren da take kai wa gine-ginen fararen hula. Yan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone. Brillo Imbolo ne ya zura kwallo a ragar kasar haihuwarsa da ya baiwa Switzerland nasara da ci 1 a kan Kamaru a gasar cin kofin duniya da suka fafata a rukunin ga a filin wasa na Al-Junub a yau Alhamis.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Kaduna ta fito da wani tsarin yin rajistar sunayen masu aikata laifin fyaɗe don fallasa su a duk inda suka shiga, da nufin kawo ƙarshen wannan ta'annati a tsakanin al'umma.
Idan aka samu mutum ya yi irin wannan laifin, aka kai shi kotu har aka same shi da laifin yin wannan fyaɗen, to fa za mu sa shi a wannan rajista. Kowa ya gan shi ya san ga irin abubuwan da yake yi, saboda ko ya je neman aiki ne mutane su sani, kaka je ka ɗauke shi aiki, watakila akwai mata aron ko ƙananan yara ya je maka barna.
Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hadiza Sabuwa Balaraba kenan za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa ɗaruruwan mata bakin haure daga ƙasashen Afirka da suka makale a jamhuriyar Nijar a ƙoƙarin zuwa Turai sun shiga garari, inda wasu suka shiga harkar karuwanci. Ƙungiyoyin da ke aiki tare da matan sun ce lamarin na ƙara muni. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Alhamis, yau ma muna nan tafa da shirin lafiya uwar jiki wanda Hawwa Umar ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jami'an Ukraine sun yi kira ga duniya da ta dauki mataki kan Rasha saboda har-haren da take kai wa gine-ginen fararen hula. Ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis cewa Rasha ta dauki nauyin yaki na rashin hankali da dabbanci akan fararen hula da ba su dauke da makami. Kalaman nasa sun biyo bayan bayyanar shugaba Vladimir Zelensky ta kafar bidiyo a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya, lokacin da Zelensky ya ce makamai masu linzami sun afkawa asibitoci, makarantu, wuraren sufuri da yankunan gidaje. Zelensky ya ce Ukraine tana jiran daukan kwakwaran mataki daga duniya. Jakadar Rasha a Majalisar Dinkin Duniya, Vasily Nebenzi, ya yi watsi da abin da ya kira da barazana da rashin hankali daga Ukraine da magoya bayanta na yamma. Har-har da jiragen saman Rasha suka kai jiya Laraba sun lalata tashoshin wutar lantarki a biranen Ukraine da dama, da suka hada da babban birnin kasar Kyiv, inda hukumomi suka ce harin ta sama ya kashe mutane uku. Yan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone, wanda sabuwar wayar tasa ta samu jinkiri saboda an sanya takunkumi yayin da kasar ke kokarin shawo kan barkewar cutar COVID-19. Kamfanin Foxconn yana kokarin samar da wayar iPhone 14 da aka yi oda bayan da dubban ma'aikata suka fice daga masana'antar a tsakiyar birnin Zhengzhou a watan da ya gabata sakamakon koke-koke game da yanayin aiki mara kyau. Matsayin kasar China na kasancewa cibiyar fitar da kayayyaki kasashen waje ya dogara ne kan masana'antu irin su Foxconn da ke samar da kayan amfani na lantarki, kayan wasan yara da sauran kayayyaki. Jam'iyyar Kwaminisanci mai mulki na kokarin shawo kan sabon zagayen barkewar cutar na baya-bayan nan ba tare da rufe masana'antu ba da sauran tattalin arzikinta ba, kamar yadda ta yi a farkon shekarar 2020. Babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya, Volker Turk, ya buƙaci hukumomin Iran da su dakatar da yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga. Da yake magana a wani zama na kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya a Geneva a yau Alhamis, Turk ya ce Iran na cikin cikakken rikicin kare haƙƙin bil'adama. Turk ya bayyana goyon bayansa ga gudanar da bincike kan murƙushe masu zanga-zanga da Iran ke yi da aka fara watanni biyu da suka gabata. bayan mutuwar Mahsa Amini mai shekaru 25 hannun ƴan sanda. Tok ya ƙara da cewa yin hukunci shine ginshiki na neman tabbatar da adalci ga take haƙƙin bil'adama. Ya shaidawa majalisar cewa hukumomi sun yi amfani da harsashi na gaske, hayaƙi mai son hawaye da kuma sanduna kan masu zanga-zangar, kuma an kashe fiye da mutane 300 tun farkon fara zanga-zangar.
To madalla, kafin ku ji ƙarshen labaran duniyar za mu leƙa ɓangaren rahotanninmu. Ganin yadda ake yawan samun rahotannin aikata fyaɗe a wasu sassan jihohin arewacin Najeriya, ya sa gwamnatin jihar Kaduna fito da wani tsarin yin rajistar sunayen masu aikata fyaɗe don fallasa su a duk inda suka shiga, da nufin kawo ƙarshen wannan mummunar ɗabi'a a tsakanin al'umma. Wakilin muryar Amurka Isa Lawal Ikara ya aiko mana da wannan rahoton.
Dama dai gwamnatin jihar Kaduna ta taɓa sa hannu akan dokar dandaka akan waɗanda suka aikata fyaɗe a jihar baki ɗaya. Amma ganin yadda ake samun shakaki game da hukuncin, ya sa jiya Laraba gwamnatin jihar Kaduna ta ƙaddamar da tsarin rijistar masu fyaɗe domin magance matsalar baki ɗaya. Mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balarabe ita ce ta kaddamar da rijistar a madadin gwamnatin jihar Kaduna.
Mun lura ne cewa a jihohi da yawa muna samun cases da ake kawowa ana fyaɗe, kuma idan aka yi fyaɗen nan su iyayen koko su wanda aka musu fyaɗe ba su iya zuwa su je su kai rahoto. Wanda suka samu suka kai rahoton, kuma sai ka ga an addabe su a cikin anguwa ana zagin su. To wannan rijista inda muka kawo shine idan aka samu mutum ya yi irin wannan laifin, aka kai shi kotu har aka same shi da laifin yin wannan fyaɗen, to fa za mu sa shi a wannan rajista, kowa ya gan shi ya san ga irin abubuwan da yake yi. Saboda ko ya je neman aiki ne, mutane su sani, karka je ka ɗauke shi aiki kuma watakila akwai mata irin ko ƙananan yara ya je maka barna. Da shi yasa muka kaddamar da wannan, saboda abubuwan sun yi.
Mai baiwa gwamnan jihar Kaduna shawara kan zaman lafiya da daidaita tsakanin al'umomi Hajiya Rabi Salisu Ibrahim ta daɗe tana bincike da bin haƙoƙin waɗanda aka yi wa fyaɗe a Najeriya baki ɗaya.
Wannan fyaɗen ana yi ma yara maza ƙanana, kuma ana yi ma yara mata. Namiji ta hanyar luwaɗi, mace ta hanyar kuma a yi mata fyaɗe. Saboda haka wanda ya yi yanzu asirin shi zai tonu, ta inda idan aka sa sunan shi a wannan sex offender register, in dai a Najeriya ne ko ya canza jiha ya je wata jiha ya je neman aiki, ana rubuta sex offenders list na Kaduna State, kawai za a ga sunayen su ya fito, da sunan shi, da hoton shi, da takardar haihuwar shi, duk wani information akan shi. Abinda muke so shine idan ya shiga wani guri za a gane cewa wannan fa mai laifi ne, dan haka in ma mutum zai yi hulɗa da shi ya gane da wa zai yi hulɗa. An fi yin fyaɗen ƙananan yara sai ka daɗe kafin ka ji an ce an yi ma wata babban mace fyaɗe. Kamar akwai wani case da ya zama so viral da na taɓa yi na mai kifi da ya yi tu'anniti da ƙaramin yaro har tsutsotsi farare suna fito daga jikin shi. Yaron ya samu cututtuka da aka kama shi lokacin babu maganan wannan sex offender register. Wata ran zan wuce na taba ganin shi, yana ganina na ce wannan shine ya taba yin fyaɗe da mai kifi, haka ya gudu ya canza gurin yin kifin, an ce ma ya gudu ya bar Kaduna. To inda akwai wannan sex offender register, duk inda ya je za a dinga nuna shi.
To sai dai fa duk da kaddamar da wannan shirin register masu fyaɗe, mataimakiyar gwamnan jihar Kaduna Hajiya Hadiza Sabuwa Balaraba ta ce dole ne sai iyaye su ma sun da gudunmawa.
Muna kira ga mutane wanda suke biranenmu ko karkara ne, idan abu haka ya faru a kawo a zo a yi rahoto. Kar a riƙa tsayawa a ce ana jin kunya ko ko a shi wanda ya wannan laifin ya dawo ya zo ya biya ya ce a gashi nan shi kenan a rufe wannan kesin. Wannan rufe-rufen da ake shi ne yake ba su ƙarfin ci gaba suna ta yi. Ya kamata mu fito mu yi magana a kai saboda mu kawo ƙarshen wannan abu.
Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Madalla a gaida Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniya.
Yau Alhamis, Prime Minister kasar Pakistan Shehbaz Sharif ya zaɓi tsohon shugaban hukumar leƙen asiri ta Inter-Service, ko kuma ISI, babbar hukumar leƙen asirin ƙasar, a matsayin shugaban rundunar sojoji da ke da ƙarfi yayin da ake cikin rudanin siyasa a ƙasar. Jami'ai sun ce Sharif ya jagoranci taron majalisar ministocinsa domin zaɓo General Asim Munir daga jerin sunayen hafsoshin soja shida da za su maye gurbin General Jawid Bajwa wanda zai yi ritaya a mako mai zuwa a matsayin sabon shugaban rundunar sojojin kasar. Ministan tsaron kasar Khawaja Asif ne ya sanar da hakan a wata sanarwa bayan taron, inda ya ce tuni aka aike da ita ga shugaba Arif Albi domin amincewarsa. Munir zai karbi mukamin kwamandan sojojin Pakistan masu makamin nukiliya daga Bajwa a ranar Talata 29 ga watan Nuwamba a wani biki a babbar headquarter da ke birnin Rawalpindi da ke kusa da babban birnin kasar Islamabad. Brilliant Bowler ne ya zura kwallo a raga kasar haihuwarsa da ya baiwa Switzerland nasara da ci ɗaya a kan Kamaru a gasar cin kofin duniya da suka fafata a rukunin ga a filin wasa na Al-Junub a yau Alhamis. Imbolo ya jefa kwallo gida da ɗan ƙaramin crossing daga Jordan Shakiri bayan mintuna 48, sannan ya tsaya cak tare da murtuke fuskarsa yayin da abokanan wasansa suka yi murna a kusa da shi. An haifi matashin mai shekaru 25 a Yaounde amma ya girma a Basel. Kamar ce ta fi buga kwallo mai kyau a zagayen farko, kuma watakila da ita za ta fara zura kwallo kamar yadda Karl Toko Ekambi da Eric Maxima Chopo Martin da Martin Hagler suka zubar da damarmaki masu kyau a wasan ta bangaren Switzerland ya yi fama a zagayen farko. Sai dai 'yan wasan Switzerland sun kara kwazo a zagaye na biyu kuma suka kai ga cin kwallo ta hannun Imbolo. Robin Bargas ya barar da wata kyakkyawar dama ta cin kwallo ta biyu, amma mai tsaron raga Andre Onana ya ture kwallon yayin da Kamaru ta rasa karsashi.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington. To yanzu kuma za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Daruruwan mata bakin haure da galibinsu matasa ne daga kasashen Afirka da suka makale a jamhuriyar Nijar a kokarinsu na zuwa nahiyar Turai ta barauniyar hanya sun shiga garari, inda wasansu ke shiga harkar karuwanci don kula da kansu. Wasu kungiyoyi da ke aiki tare da matan sun ce lamarin na dada muni. Wakilin muryar Amurka Ahmed Mahmud ya aiko mana da wannan rahoton.
Yadda mata bakin haure 'yan kasashen Afirka da ke sha'awar zuwa kasashen Turai ke yada zango a Agadez, matan da wasu mayaudara ke rabo su daga kasarsu ta asali don jefa rayuwarsu cikin garari, sanadiyar sanya su cikin wasu halayya marasa kyau. Matan dai wancinsu matasa ne, kuma 'yan makaranta da talauci ya yi sanya suka kasa ci gaba da karatunsu ke sanya su fito daga karkashin iyayensu. Bensi Jai, wacce 'yar asalin tarayyar Najeriya, ta bayyana abin da ya fito da ita daga kasarta.
Na yi zaman a Agadez yanzu shekara guda, amma kuma ina son ta yi Italy ko Dubai. Ni Ibo ni Owerri, na Imo State. To kuma ni shekara na 23. Na yi primary, na yi secondary, amma babu kudi na university. Na zo nema wani abu ne ko ina ya tema a university ne, ko zo nema wani abu sai ta yi Nigeria in bude business sai ina yi. Amma mu Nigeria muna samun wahala da yawa nan Agadez. Ko ba karuwa ba ai iro aiki karuwa muna kina ko kina aiki a ba. Sai sun ganin ka dole sai su zage su ce miki koma ki tai Nigeria anan bango. Amma bani Allah yana son ta yi Dubai, sani ba ma sai Allah ya kawo kudi dole sai ta yi Dubai. Masala shine suna karbar kudi da yawa hannu.
Kamar kina so ki koma Najeriya ne?
Eh, ina so amma wani abu muna shi kamar wahala muna sha nan ne.
Ita ma Akwa Opi mai shekara 25 wacce 'yar asalin kasar Togo ce ta bayyana yadda aka yaudare ta. Ta ce tun shekarar ta wuce ne na haɗu da wani mutum a kasar Togo wanda ya yaudare ni da zuwa Turai akan cewa zai samar min da aiki yi mai kyau. To sai bayan da muka zo a nan ne ya yi watsi da ni, ban sake ganin sa ba. A cewar kungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa, ɗaruruwan matan ƙasashen Afirka ta yamma ne suke shiga cikin harkokin karuwanci domin samun abin dogaro da kai. To sai dai kungiyoyin sun ce sun fara samun nasarori na wayar da kan matan da kuma ba su tallafin da za su dogara da shi maimakon sana'ar karuwancin. Shehu Aziz, shugaban kungiyar Alon Fam Sahara da ke aikin ceto bakin haure daga halaka.
mata da suke shigowa wanda aka kira da bakin hauliya suke shigowa da kasashen waje daban-daban. Tallafi na farko da muke musu shine mu ba su gargadi mu waye musu kai bisa matsalolin tafiya ko inda suka mankale a cikin agada sun kasa ci baya muna gayyato su lokaci zuwa lokaci anan office mu waye su tallafi na anan cikin gari akalla sai mu ce mun samu kusan mata 700-800 suna sa kansu cikin aikin karuwanci.
Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Niger.
A gaida Hamid Mahmud, to yanzu kuma za mu leƙa ƙasar Qatar inda ake gasar cin kofin duniya na shekarar 2022. A lokacin da na tuntube shi, abokin aikin Makali Abdu da ke can ya bayyana mana halin da ake ciki.
Yanzu Uruguay ke wasa da South Korea ba wanda ya ci a wannan wasan har yanzu ana kan buga shi. Ɗazu kuma mun kalli Cameroon sun buga wasan su da Switzerland, amma Switzerland ne suka ci nasara sun ci gol ɗaya a wasan su da Cameroon.
To wace ƙasar Afirka ce za ta buga wasan nan gaba?
An ji ma kaɗan muna sauraron wasan Ghana da Portugal. Wasan farko kenan na Ghana, sauran kasashen Afirka duk sun buga, saura Ghana ne ta rage. An ji ma kaɗan za su fuskanci Portugal a wasan su na farko. Kuma bayan wasan Ghana za mu saurari wasan Brazil za su buga wasan su da Serbia.
Madalla a gaida Kali Abdu, to kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Jama'a masu sauraron mu, barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai yi magana ne akan binciken lafiyar jiki da ake kira da medical check-up a Turanci. Binciken lafiya abu ne mai matukar muhimmanci, hakan kan taimaka wajen gano duk wata cuta ko matsala da ka iya faruwa domin daukar matakin da ya dace tun kafin cutar ta ta'azzara. Sa'annan kuma binciken lafiyar jiki akai-akai kan taimaka wa likitoci wajen gudanar da aikin su yadda ya kamata. Binciken lafiya da ake kira da medical check-up a Turanci abu ne da ya kamata a riƙa gudanarwa akai-akai, musamman ga mata da suke da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar dajin mama, dajin bakin mahaifa da na mahaifa, cututtuka da ake iya samu ta hanyar saduwa da sauran cututtuka da ke da hatsari da kuma barazana ga lafiyar mata. Ma'aikaciyar kiwon lafiya Dr. Na'ima Idris ta yi mana cikakken bayani kan binciken lafiyar jiki musamman ga mata, inda ta fara da bayani kamar haka.
Binciken lafiyar jiki yana nufin wasu dube-dube da gwaje-gwaje da likitoci za su yi akan mutum domin su tabbatar da cewa lafiyar shi kalau ba shi da wata matsala a tare da shi.
To likita, me yasa ake so a riga binciken lafiyar jiki?
Wato akwai wasu cututtuka waɗanda ba su cika nuna alamomi a zahiri ba, abinda muke kira su asymptomatic kenan. Za ki ga misali sankaran mama ko kuma sankaran jiki haka, ko kuma wata cuta da kwata-kwata ba ta nuna alamu wani sa'in, sai mutum ya zo asibiti a duba shi tukuna sai a gane cewa ai yana da wani abu. To mutane da yawa suna ɗauka cewa ai cuta sai ta fito ta nuna alamomi a zahiri shine abin yana da mutum. To wani sa'in tana cin mutum dan adam a jika, tana cin shi, amma in ba wannan check-up ɗin mutum yake zuwa ba, bai cika nuna da wuri ba cewa mutum yana da shi kuma a dauki taimakon gaggawa.
Menene ma muhimmancin binciken lafiyar jiki ga mata?
Yayin da mutum yana zuwa wannan ana mai check-up ɗin ko mace ko namiji, yana bada daman ya nuna da wuri cewa mutum yana dauke da wata matsala ko cuta. To a lokacin da za a gane, to kin ga a lokacin za a fara bubuwa mutum magani da wuri. Ba wai sai cutar ta ci jikin mutum ba tukunna sai a zo ana kakanni kai daga ina za a fara. To amma aka gano ta da wuri, ana iya fahimta. Banda wannan kuma akwai abin da ake kira family history, wato wasu cututtukan da suke bi ta jini haka, ta gado kenan. To kinga idan mutum yana zuwa check up, kinga ai zai iya bayyana to shi fa ga wani cuta da suke da shi a gadon su, to za a iya mai bayani shin shi yana da wannan risk, wato yana siratsin samun wannan cutar ko kuma baya siratsin samun ta. To duk wannan abubuwan su ne suke da mahimmanci mutum ya dinga zuwa yana check-up. Kaman hawan jini ne, wasu zaki ga ba sa nuna alamu, sai dai kawai su ce mai yiwuwa bayan sai yana ciwo a hannu, yana ciwo. To amma idan suka zo asibiti ana duba blood pressure ɗin shi, wato hawan jini, sai kiga ya hau. Su ba su ma sani ba kwata-kwata. To muhimmancin da ya fi ƙarfi shi ne a gano abu da wuri domin a tabbatar da ina za a ɓullo mai.
Wasu gaɓoɓi ne ya kamata mata su riƙa binciken lafiyarsu?
Akwai gaɓoɓi da yawa da mata ya kamata su dinga duba lafiyarsu, amma bari mu fara da guda biyu waɗanda suka fi muhimmanci. Na ɗaya akwai sankaran mama, shi ne breast cancer. Sai kuma na biyu akwai cervical cancer, wato kansar bakin mahaifa. Kin ga ita breast cancer, mutane da yawa a duk duniya abin da yasa ake gano ta da wuri suna samun lafiya, kuma saboda wannan check-up ɗin da suke zuwa ne, wato binciken lafiyarsu. Tunda a nan gefen duniya ba mu cika zuwa medical check-up ba, sai kiga ba a gano ta da wuri har sai ta bayyana kanta da kanta. To kin ga su kuma a can ana zuwa check-up to ko ya aka ganta nan da nan zaki ga an yi wa mace magani. To kuma ita aka gano ta da wuri, akasari da yawa mace na iya warkewa ba tare da wata matsala ba. Wasu zaki ga suna nuna alamomi da wuri, wata kuma ba ta nuna alamomi da wuri. To shi yasa ake so wannan check-up a dinga zuwa. Na biyu kuma wannan kansar bakin mahaifan, ita kuma yayin da mace ta fara saduwa akwai wani test, wato pap smear. Za a ɗauki sample a bakin mahaifan nan ai bincike a gashin wajen ne yana da alamomin samun wannan kansa ɗin kuwa, to in already tana da shi aka gano da wuri, to kin ga za a fara magani. Idan kuma ba a kama ta da wuri ba har sai jajjajjajji, to kin ga shine wajen kafin mutum ya samu lafiya kan sha wahala. To amma fa ita cervical cancer tana da vaccine ɗinta, wato akwai rigakafin da ake yi daga shekara 9 ana iya ba mutum ma rigakafin ta. To kin gani akwai rigakafi da ake yin ta domin ta kare mace daga wannan human papilloma virus wanda yake janyo ta. Sai kuma wasu sun hada da kaman su hawan jini, su ciwon suga haka, da wasu dai abubuwa ne da suke addabin mata. To shine kamata mata dinga binciken waɗannan gaɓoɓin, yana da muhimmanci. Waɗannan gaɓoɓin balin aka yi magana akan sankaran mama da kansar bakin mahaifa, a duk duniya ita ce su ne kansar da suke addabin mata gaba ɗaya, kuma mata da yawa suna rasa rayukansu balle ma a wannan shafin kasar mu haka ta Najeriya. Kuma abin da yake janyo wannan shine rashin wannan binciken lafiya ɗin kenan, wato medical check-up. Idan mutum ba wai ya ga wasu alamomi ba ne, baya son zuwa asibiti kwata-kwata, sai abin ya ci ya cinye. To yana da muhimmanci saboda a duniya gaba ɗaya abu ne addabi mata gaba ɗaya. To shi yasa zan iya cewa waɗannan su ne wanda suka fi muhimmanci a cikin waɗannan matsalolin.
Kamar daga wasu shekaru ya kamata mace ta riƙa ziyarar asibiti don duba lafiyar jikinta?
To a wannan dai gaskiya ba zan iya ce miki ga takamaiman shekarun da ya kamata mace ta dinga zuwa ana mata wannan binciken lafiyar ba. Dalili kuwa da yasa haka shine akwai yara matan da ake haifansu da wasu matsaloli tun suna ƙanana. To kin ga su wannan tun suna ƙanana suke fara zuwa asibiti a duba su. To amma yanzu misali kaman a ce sankaran mama, shi ma kin gani muddin yarinya, da ana cewa sankaran mama bata cika shafan ƴan mata ba haka sai manya. To amma yanzu abin ba haka bane, dan wasu ƴan matan ma bincike ya nuna suna iya samun sankaran mama. To yayin da mace ta kai shekarun balaga haka, to ya kamata ita ma a dinga nuna mata yanda za ta dinga breast examination da kanta, wato a koya mata yanda za ta iya duba mamanta a gida ko ta ji wani matsala haka ta ga iyayenta, sai kuma a je asibiti. To amma kin ga shi mammogram na sankaran maman da ake yi wa mata, mace sai ta kai shekara 40 ake iya mata mammogram din nan. To shi kuma na cervical cancer na bakin mahaifa, kin ga sai mace da ta fara saduwa ita ake iya yi wa daukan mata sample din kansar bakin mahaifa, dauki bakin mahaifan a duba cewa shin akwai wannan kansa din a wajen ko kuma yaya. To wasu kuma zaki ga mata suna da shekaru ƙanana, to amma miwa bayan haihuwa sun samu wata matsala, maybe ciwon zuciya ko kuma a'a ciwon suga ya sami, saboda akwai ƙananan yaran da ake haifansu da ciwon suga. To kin ga wannan tun daga ƙarancin shekaru za su fara zuwa asibiti. To amma idan mace tana da halin ta dinga zuwa asibiti ba tare da wani abu ya same ta ba, ba matsala ba ta dinga zuwa, saboda dai da yara ƙanana ma mata akwai wanda ake iya kai su check-up, amma waɗanda ramar ta su ta yi yawa haka ƙananan yara, wasu kuma ki gani saboda girman su, wato da obese, wato kibar ta su ta yi yawa ma shekarun su, to kin ga su ma waɗanda ne da ya kamata ana yawan kai su ana musu check-up. To ba za a kiyasta a ce dole sai a wannan shekaran ko a shekarun nan wai mace ta iya zuwa asibiti ba.
To likita, kamar sau nawa a cikin shekara ko a sati ko a wata ya kamata mace ta je a duba lafiyar jikinta?
misali a ce da mace ta haihu tana da ƴaƴa kin ga lokacin saboda jiki yana canjawa abubuwa da yawa a lokacin ga kuma yara wasu kuma zaki gani bayan sun haihu suka yi zuwa irin da matsaloli haka to wasu tun daga lokacin ake kai sun fara zuwa irin check-up ana duba lafiyarsu sai kuma su hawan jini mace ciwon suga su kinga already akwai clinic distance wato ranakun da ake musu check-up a asibiti
wasu matsaloli ne mace za ta iya cin karo da su idan ba ta zuwa asibiti don duba lafiyarta
to matsalolin da ba su wuce waɗanda muka bayani akan su ba kaman shi sankaran maman breast cancer da kuma kansar bakin mahaifa wato cervical cancer sai kuma ciwuka irin su hawan jini su ciwon suga su irin wannan ulcer da take addabawa yanzu mata da saboda wani sa'in zaki ga dai da dai ba ulcer bace amma yanayin ta yana zuwa kaman ta ulcer haka to rashin zuwa asibitin zaki ga ana daukan abin da ba haka ba
wace shawara zaki ba ma mata dan su rika zuwa ana duba lafiyar jikin su yadda ya kamata don gujewa cin karo da matsalolin da ke da dangantaka da rashin duba lafiya da sauran cututtuka baki daya
abin da nake so mata su gane cewa ita sankaran mama ba dole sai mutun yayi gadan ta ba gaskiya akwai wanda ba su gadan ta ba kwata-kwata kuma suna da shi kawai dai mata suna da shi a gadan su wato su ratsin su riskin su yafi yawa to amma ba dole wai sai mace ta yi gadan ta ba so yana da muhimmanci mace ta dinga duba mamanta da kanta wato self breast examination idan ma bata iya ba ta je wajen likita ya koya mata sannan kuma muddin ta kai shekara 40 lokacin ya kamata ta dinga zuwa ana mata wannan mammogram din sai kuma shi cervical cancer din yayin da mace ta fara saduwa to risk ɗinta yafi yawa amma idan aka mata allurar rigakafi kafin nan to kin ga risk din yana raguwa sosai kungiyar kula da lafiyar dan adam ta duniya wato WHO cewa tai ma tsarki da ruwa ya isa ba tare da sabulu ma ba dole bane amma in mace tana bukatar ta yi tsarki da sabulu za ta yi amfani da wanda bashi da kanshi bayi da karfi haka kwata-kwata to amma ruwa ya isa to kin ga an ce ruwa ya isa balle wasu mutum su je suna tuwace duk waɗannan abubuwan abu ne da ya kamata mu sai lokaci da ya kamata mu fara kare kanmu saboda akwai cututtuka da ba a san takamaimai me yake janyo su ba to ya kamata mu ma mu dinga kare kanmu da kanmu ba tare da wasu sai sun mana fada akan lafiyarmu ba
masu sauraron mu kada ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma anan zamu da sa'aya a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako a madadin likita da muka kasance tare da ita a cikin shirin wato Dr. Na'ima Idris sai kuma ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya madalla a gaida Hawwa Umar yanzu kuma sai labaran duniya amma wannan karan a takaice
jami'an Ukraine sun yi kira ga duniya da ta dauki mataki kan Russia saboda har-haren da take kai wa gine-ginen fararen hula ministan harkokin wajen Ukraine Dmytro Kuleba ya wallafa a shafinsa na Twitter yau Alhamis cewa Russia ta dauki nauyin yaki na rashin hankali da dabbanci akan fararen hula da ba su dauke da makami kalaman nasa sun biyo bayan bayyanar shugaba Vladimir Zelensky ta kafar bidiyo a gaban kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya lokacin da Zelensky ya ce makamai masu linzami sun afkawa asibitoci makarantu wuraren sufuri da yankunan gidaje dan sandan kasar China sun doki ma'aikatan da ke zanga-zanga kan takaddamar biyan albashi a masana'antar Apple mafi girma da ke yin wayar iPhone wanda sabuwar wayar ta samu jinkiri saboda an sanya takunkumi yayin da kasar ke kokarin shawo kan barkewar cutar COVID-19 kamfanin Foxconn yana kokarin samar da wayar iPhone 14 da aka yi oda bayan da dubban ma'aikata suka fice daga masana'antar a tsakiyar birnin Zhengzhou a watan da ya gabata sakamakon koke-koke game da yanayin aiki mara kyau babban jami'in kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya Volker Turk ya buƙaci hukumomin Iran da su dakatar da yin amfani da ƙarfi akan masu zanga-zanga yake magana a wani zama na kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Dinkin Duniya a Geneva yau Alhamis Turk ya ce Iran na cikin cikakken rikicin kare haƙƙin bil'adama
To masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Saida Hamdun da ta haɗa shirin ta kuma ba da umarni da ma injiniyan mu Joe
Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin yau da gobe.